أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayaka yan uwa, muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da hikimar shi da kaddarawar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka. Muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba, yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar, da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe har kiyama, ba hujja akan mu ba. Darasin da ya gabata mun karanta addu'a idza ra'al madara, addu'ar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi idan ya ga gizagize sun taso, ya ga ruwan sama yana zuba, yakan ce Allahumma sayyiban nafi'a. To amma darasin mu na yau shine gabar magana ta 65, shine az-zikru ba'da nuzulil madari, ambaton Allah bayan saukar ruwan sama. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan fada cewa muqirna bi fadlillahi wa rahmati, an yi mana ruwa da fadalan Allah da kuma rahaman shi. Sahabiyul hadith, sahabin da ya roshi hadisin, huwa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu an, shine Zaid ibn Khalid al-Juhani, Allah ya yarda da shi. والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم، cikakken hadisin shine fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatas subh bil hudaybiyya. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sallace mu sallan asbahi a hudaybiyya. Hudaybiyya sunan wuri ne. Ya sallace mu fi ithri sama'in kanat min al-layl, bayan daukewar ruwan sama wanda aka yi shi da dare. Falamman sarafa aqbala ala an-nas, lokacin da ya kare sallah sai ya juyo ya fuskanci mutane. Faqal, yace hal tadruna madha qala rabbukum, shin ko kun san abinda ubangijinku ya fada? Qalu, sahabban suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzo suka sani. Kala, yace kala, abinda ubangiji ya fada, yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Asbaha min ibadi mu'minun bi, an wayi gari a cikin bayina akwai wanda yi imani da ni, wa kafir akwai kuma wanda ya kafirci da ni. فاما من قال مقرنا بفضل الله وبرحمته، اما wanda ya fada cewa an yi mana ruwa da fadalan Allah da rahaman shi, fadhalika mu'minun bi, wannan shine wanda ya imani da ni, wa kafirun bil kawakibi, kuma ya kafir cewa taurari. Wa amma man qala mu'tirna bi naw'i kaza wa kaza, amma wanda ya fada cewa an yi mana ruwa da tauraron kaza da tauraron kaza, fa zalika kafirun bi, wannan ya kafirce mini, mu'minun bil kawakibi, yayi imani da taurari. Anan abin da yake son ya fahimtar da mu cewa babu wani wanda ke samar da ruwan sama sai Allah. Misali, wasu su dauka cewa wani tauraro ne idan ya gitta ko lokacin shi yayi za a yi ruwa, kamar sun jingina saukar ruwan sama da tauraro. Shi kuma tauraro halitta ce daga cikin halittu na Allah madaukakin sarki, don haka babu wanda ke jibintar zubar da ruwan sama ko sauko da shi in banda mahaliccin sammai daga sai shi ne Allah. Amma fadan shi da yace bil hudaybiyya fiha lughatani, akwai lugha guda biyu, takfiful ya'i wa tashdiduha. Ko dai ka faɗa cewa hudaybiyya ko Hudaybiya amma wa takfifu huwa sahihu al-muqtar a ce Hudaybiya shine wanda yake mai kyau kuma shine aka zaba wal Hudaybiya bi irin qaribun min Makka Hudaybiya wani rijiya ne wanda yake kusa da Makka qauluhu fadan shi da yace fi ithri sama ithri bi kasr al-hamza wa iskan al-tha wa fathiya jami'an lughatani mashhuratani ko ace athari sama ko ithri sama wa sama yana nufin ayil madar ma'ana bayan saukar ruwan sama qauluhu fadan shi da yace falam man sarafa lokacin da ya juya ay min salatihi aw min makanihi lokacin da ya kari sallah ko kuma bayan ya juya daga barin wurin da ya sallah fadan shi mudarna bi fadlillahi wa rahmatihi ay razaqana Allahu ta'ala al-matara yana nufin ay Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ruwan sama bi fadlin minhu wa rahma da fadlan shi da kuma rahaman shi amma fadan shi da yace bi nau'i kaza قال الشيخ أبو أمر بن الصلاح رحمه الله الشيخ أبو أمر بن الصلاح الله يمسره ما يفعله والنوء في نفسه ليس هو الكوكب إذا أنت النوء شي كلن كان شباشين تورالو با فإنه مصدر نع النجم ينوء نوءا مصدرين نا ناء النجم ينوء ai sakata wa gaba idan tauraro ya buya ko ya fadi ake fadan haka wakila wasu suka ce a nahada idan ya zabura wa tsala kuma ya fito wa bayanu zalik bayanin wannan annaha 28 najma akwai taurari daidai har guda 28 ma'rufatul matali'i wanda an san wuraren da suke fitowa fi azminati sanati kulliha azamunna na shekara dukkanta wa hiya al-ma'rufa bi manazil al-qamar al-thamaniya wal 20 sune masafkai na wata guda 28 wanda suke sananu ne yasqutu fi kulli 13 layla minhu najmun a kowane kwanaki 13 tauraro yakan fadi fil magribi ayamma ma atulu al-fajri tare da fitowa al-fajr lokacin da al-fajr zai fito a daidai wannan lokacin tauraron zai fadi bayan kwanaki 13 wa yatlu akhar kuma sai wani ya fito yuqabiluhu wanda ke fuskanta shi fil mashariqi daga gabas min sa'atihi a daidai lokacin da wancan ya fadi ayamma wani sai ya fito a gabas fa kana ahlul jahiliya wadanda ke rayuwa lokacin jahiliya sun kasance idza kana inda zalika madarun idan lokacin da wani watan wani tauraron zai fadi sai ruwan sama ya safka yansibunahu ila saqit al-gharib to sukan jingina zuban ruwan saman zuwa ga tauraron da ya fadi wanda a daidai wannan lokacin min hada gaske waqtalafa al-ulama'u fi kufri man qala mudarna bi naw'i kaza ala qawlayn to sai dai malamai sun yi sabani dangane da kalmar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yace fa zalika kafirun bi mu'minin bil kawkaf kalman kafir wanda yace an yi mana ruwa da faduwan tauraro kaza sun yi sabani a bisa maganganu guda biyu ahaduhuma daya suka ce huwa kufrun billahi ana nufin kafir cewa Allah salibul li aslil iman wanda yake zari asalin imani mukhrijun min millati alislam wanda ke fitar da mutun daga barin tafarkin musulunci waqalu hadha fi man qala waqalu sun fada suka ce hadha fi man qala kaza mu'taqidan anna alkawkab fa'ilun mudabbir wanda ya fada hakan har aran shi ya kullace cewa tauraron shine ke zubar da ruwa kuma shi ke tsara al'amuran munshi'un lilmadari a da farko ma shine zai kawo ruwan kama kana ba'du ahli jahiliyyati yazumun kamar yanda wani sashi daga cikin jahiliya suke rayawa waman itaqada dhalika fala shakka fi kufrihi wanda ya kudure haka a ran shi babu shakka cikin kafircin shi ya kafirci wa Allah wa hadha alqawlu huwa alladhi zahaba ilayhi jamaahir ulama. Wannan maganan shine maganar da jamhurin malamai suka tafi akan shi. Wa huwa zahirul hadithi, kuma shine bayyanan abinda hadisin ke karantarwa. Qalu, suka ce wa ala hadha law qala, akan wannan da mutun zai fada cewa mudirna bi nau'i kaza, an yi mana ruwa saukin faduwan tauraro kaza, mu'taqidan annahu bi fadlillahi wa rahmatihi, amma a ran shi yana mai kurre cewa ruwan ya sauka ne da fadalan Allah da kuma rahaman shi, wa annan nau'a, shi faduwan tauraro miqatun, wani miqati ne, lokaci ne lahu na faduwan nashi, wa alama da kuma alama, fa hadha la yakfur, wannan baya kafircewa. Wabtalafu fi karahatihi, amma sun yi sabani wajen karhancin hakan. Wal azharu karahiyatuhu, magana mafi bayyana yin hakan makaruhi ne. Wa sababul karaha, dalilin karhancin kuwa, annaha kalima mutaraddada bainal kufri wa ghairihi, kalma ce da ake kai kawo akan ta tsakanin kafirci da kuma wanin shi, ko kuma mutaraddida, ita kanta kalmar tana kwangaba kwambaya a ma'anan kafirci ko abinda ba kafirci ba. Da haka fa yusa'u dhanna bi sahibiha, akan muna na zato ga ma'abucinta. To idan muka duba wanda masu wannan magana na farko suna ganin cewa idan har mutum zai faɗa cewa tauraro kaza shine yayi mana ruwa, tauraro kaza shine yayi mana ruwa, idan mutum a ran shi ya kudure cewa hakan ne, tauraro na da ikon yayi ruwa, ko kuma idan wani abu ya faru, to babu ko shaka wannan zai iya fitar da mutum daga cikin da'ira ta musulunci. Abinda ake son a fahimtar da mutum, babu mai hukunta abu ko sarrafa shi in banda Allah madaukakin sarki. Idan an yi ruwa Allah ne, idan fari akai Allah ne, sai dai a bisa ka'ida tashi yakan safkar da ruwan sama mai albarka a lokacin da al'umma suka mayar da hankali wajen bauta mar da tsare dokokin shi. Yakan saukan da ruwan sama mai albarka idan mutane sun fi istighfari da neman tuba zuwa gare shi, sannan yakan rike albarkar shi da ruwan sama a lokacin da saban Allah ya yawaita a bayan ƙasa. Wannan ma shi yasa ya faɗa cewa fa qultu sagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Wannan ke tabbatar da cewa idan al'umma na yawan istighfari, suna mayar da al'amari zuwa ga Allah, suna komawa hanya ta daidai, to Allah zai saukar da ruwan sama mai albarka. Saboda dama a sunnar shi da ka'idar shi ya faɗa cewa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, baya canzawa al'umma halin da suke ciki sai idan sun canza. Ashe idan fari ya faru a bayan ƙasa, babu ko shakka mutane ne suka canza. Shi yasa sai Allah ya janye albarkar shi, sai ya kame ruwan shi, aka bar al'umma da halayenta. Shi yasa ya ce zaharla fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Barna ce ta bayyana fil barri wal bahr, a cikin teku da kuma bayan ƙasa. Bima kasabat aydin nas, saboda abinda hannuwan mutane suka tattala, abubuwan da ake yi na ba daidai ba, na barnace barnace. Liyudhikahum ba'd allazi amilu, saboda Allah ya dandana musu wani sashi na abinda suka aiwatar. Ashe sai mu fahimci yin hakan, mutum ke aiwatar da aikin laifin sai Allah ya masa sakamako. Magana na farko kenan. Wal qawlu thani, magana na biyu, suka ce abinda ake nufi da kafirci, annal murada kufru ni'matillah, abinda ake nufi kafircewa ni'iman Allah. Liktisarihi ala idafati al-ghaisi ila al-kawkab, wannan ko saboda takaitawa da ta sa ya jingina saukar ruwan sama da tauraro maimakon ya jingina shi zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wa hadha fi man la ya'taqidu tadbira kawkab, wannan kuma ga wanda bai kudure cewa tauraron zai iya tsara wani abu ba. Wa yu'ayyidu hadha tawila ar-riwaya al-ukhra, abinda zai karfafa wannan tawilin shine wata riwaya daban fi sahihi Muslim, wace ta zo a sahihi Muslim. Manzo Allah ya ce asbaha minan nasi shakirun wa kafir, a cikin mutane an waye gari akwai mai godiya ga Allah akwai mai kafirce bas to anan abinda ake nufi da kafircewan ba ana nufin kafircewa Allah ba kafircewa ni'imar Allah to sai dai babban hadari ita kanta kafircewa ni'imar Allah yakan kai mutun zuwa ga samun fushin Allah madaukakin sarki saboda abinda ya fada a littafin cewa wa idza ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid abinda Allah madaukakin sarki ya shelanta ya sanar cewa la in shakartum har idan kun gode la azidannakum liko zan kara muku to anan sai mu ga me ake dafi da ashkuru kawai ya wadatas idan Allah ya ma ni'ima kawai sai kace Allah na gode maka an waye gari Allah ya baka kudi sai kace shikenan Allah na gode maka a cikin harkar kasuwanci ka lissafa ka samu riba kawai sai kace alhamdulillah a sai aka ce maka wani ya baka abu kaza kawai sai kace alhamdulillah a an lissafa cewa an dauke ka aiki shi sai kace alhamdulillah an yi ma promotion kawai kace alhamdulillah a ba haka ake nufi ba domin abinda ake nufi a shukuru duk abinda Allah madaukakin sarki yayi ma ka san wannan abun ni'ima ce to kada ka kuskura ka saba wa Allah da shi wannan shi ake shi da shi a shukuru duk abinda ka san ni'ima ce Allah yayi maka to ka tsare wannan abin kai wa Allah da'a da shi to irin wannan godiyar shine Allah ya alƙawli cewa har idan kun gode wa Allah Allah ce la azidannakum zan ƙara muku amma wala in kafartum idan kun yi butulci ma'ana sai kuka saba wa ni'imar Allah kuka yi kafirci Allah ya ma ni'ima sai ka saba wa Allah da wannan ni'imar misali ka duba harshe ai ni'ima ce to sai ka saki bakinka ka kalubalanci wancan ka zagi wancan ka yi gulman wancan ka yi kaza da wancan wannan sai a dauke shi a babin kafircewa ni'imar Allah ko butulci da dan adam ke yi wa Allah maimakon bakinka ya karanta alqur'ani ya karanta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam maimakon ya karanta azkar yau in ka je majalisa kaza zancan ka kaza yau idan an zauna wani yayi kaza wance ta yi kaza kullun kokarin ka binciken laifukan jama'a ka je ka fada wannan sai a dauke shi a babin butulcewa ni'imar Allah madaukakin sarki haka nan ka duba ni'imar da Allah ya ma ta gani yau da Allah ya halice ka makaho baka da wanda zai baka wannan ganin misali mu duba rana dake fitowa ni'ima ce inda Allah ya ga dama ya kare ranar shi ta fitowa wa gare mu wanda zai fiddo ta babu dare da yake zuwa mutane su huta da Allah ya ga dama ya bar ranar ko da wani lokaci wa gare su wanda zai kawo daren babu to yin amfani da ni'imar da Allah ya yi wa bawa wannan shi ake ce da shi godiya ga Allah madaukakin sarki kuma dukkanin akuba da hali da aka samu kai a ciki yau babu abin da ke jawo shi illa butulcewa ni'ima ta Allah madaukakin sarki wannan sunna ce ta shi a bayan kasa wallahu alam Allah shine masani to wannan na daga cikin abin da manzo Allah ke karantawa idan ruwan sama ya safka zai ce an yi mana ruwa da fadala ne na Allah to sai addu'iyatul istihsa wato addu'a idan ruwan sama yayi yawa yanzu abinda ake bukata ruwan saman ya daga dan wani sa'in zaka ga ruwan an yi garin bai bushe ba kuma ga hadari ya taso kuma wasu bangayen duk sun jike musamman idan bangayen kasa ne ana fuskantar barazana wani kalmomi ya kamata mutum ya rika fada dan mutane akan hada san su zaka samu ba sa bin koyarwa ta shari'a wani abin da ya masa dadi shi zai fada abinda ake nufi da al-istihsa huwa tawaqquful madari wa tulu'i ash-shamsi mushrika wato shine dakatar da ruwa ana da bukatar ruwa ya tsaya kamar yanda da idan babu ruwan ake addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo shi yanzu kuma ruwan yayi yawa ana bukatan ruwan ya daga daga cikin abinda manzon Allah ya faɗa cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami waz-zirabi wa butunil awdiya wa manabit ash-shajari wanda kusan sharhin hadisin wannan ya gabata manzon Allah ya faɗa cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allah ayi ruwan a gefan mu ba akan mu ba Allahumma alal akami Allah ayi shi akan tsaunuka wa waz-zirabi da kuma tuddai wa batunul audiya da cikin ramuka wa manabiti shajari da kuma gindin itaci wannan shine abinda manzon Allah ya fada domin takaitaccen abinda muka fada wancan lokacin manzon Allah yana khutuba a masallaci wani mutum ya shigo ya same shi yake cewa ya rasulullahi hanyoyi sun katse domin afari yayi yawa dukiya ta lalace abu kaza da abu kaza da abu kaza ya faru a lokacin manzo Allah ya daga hannun shi ya addu'a wanda yake ruwayan hadisin yace a lokacin sama babu girgije ko kadan amma kafin mu kare sallah sai ga wani girgije bai wuce fadin garkuwa daga bayan dutsen sal ya dago sai da yayi tsakiya sama sannan sai wannan girgijen ya ci gaba da yin fadi karshe dai ba a tashi daga wannan sallah ba sai cikin ruwa kuma haka aka yi ta ruwan tsawon sati guda wannan ruwan bai daga ba har sai da juma'a ta sake zagayowa wani balaraban ya sake shigowa yake cewa manzon Allah to hanyoyi dai sun tsaya harkokin kasuwanci baya yiwa saboda mai ruwa yayi yawa to anan ne manzon Allah yake cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wa zirabi wa batunil audiya wa manabiti shajari daya daga cikin masu ruwayan hadisin yace lokacin da manzon Allah yake fadin hawalaina wala alaina kaman ka kama labule ka janye haka sai ga hadirin ya bi hannun manzon Allah nan inda suke sai ga rana ta fito amma kuma nesa in ka duba ruwa ne ke zuba a cikin daji to ashe mutun ya fadi kalmomi masu ma'ana ba ya fadi kalmomi waɗanda ba su da ma'ana ba to sai cewa sahabiyul hadis huwa Anas ibn Malik radiyallahu an sahabin da ya roci hadisin shine Anas ibn Malik Allah ya dade shi kad taqaddama sharhuhu qariban sharhin shi ya gabata kusa ba dadewa ba unzur hadisi raqam 170 ka duba hadisin dake nan ba ta 170 to sai du'a ru'yatul hilal addu'a ta ganin jinjirin wata ay du'a alladhi yuqalu inda ru'yatul hilal fi awwal ash-shahr yana nufin addu'an da ake fada idan an ga jinjirin wata fi awwal ash-shahr a farkon wata manzo Allah yakan fada cewa Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu rabbuna wa tarba rabbuna wa rabbuka Allah manzo Allah yakan fada cewa Allahu akbar mana Allah mai girma Allahumma ahillahu alaina ubangiji ka fito mana da shi ko ka nuna mana shi bil amni wal islam ko bil amni wal iman cikin amintuwa da imani was salamati da zaman lafiya wal islam da musulunci wat tawfiq da dace muwafaka da gamdakatar lima tuhibbu rabbuna wa tarba ga abinda kake so ubangijin mu kuma kai da dashi rabbuna wa rabbuka Allah ubangijin mu da ubangijinka shine Allah madaukakin sarki wannan shine abinda manzo Allah yake fada misali kaga jinjirin wata idan ka fadi wannan ka bi karantarwa ta annabi kuma kai addu'a Allah zai sama maka aminci ya tsare imaninka Allah ya sama ma zama lafiya ya ba musulunci ya kariya ga kuma lada zaka samu saboda kai koyi da abinda annabin shi ya fada sahabiyul hadis huwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma sahabin da ya roci hadisin shine Abdullah dan Umar Allah ya dade shi da baban shi قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر يا فدا الله يدد شي يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى الهلال قال منذ صلى الله عليه واله وسلم يا كسنتي اذا يا جنجلون وتا يكن فدا الهلال اذا انتي الهلال يكون اول ليله وتن دا اكا غني ادران فرقو والثانيه دا دري نبيو والثالثه دا دري نوكو summa huwa qamar idan ya wuce kwanaki uku ya zama qamar kenan ba za a ce masa hilal ba wa inna ma qila lahu hilal me yasa aka ce masa hilal li'anna an-nasa yarfa'una aswatahum bil ikbari anhu mil hilal saboda mutane yarfa'una aswatahum suna daga sautin su bil ikbari anhu saboda bai da labari domin za ku zo kuna kallon wata da wani ya ganshi zaka ji ya ce yo baya can gurin kuma kowa ya ta fada wannan daga sautin shi ake ce da shi al-ihlal saboda al-ihlal alladhi huwa raf'u as-saut wannan yasa ake cewa jinjiri ma ake ce masa misali hilal jinjiri saboda galibin yaro in an haife shi kuka ke farawa da shi qauluhu fadan shi da yace ahillahu ay aqlihi alaina Allah ka fito mana da shi wa arina iyahu ka nuna mana da shi wal ma'ana abin nufi ij'al ru'yatana lahu muqtarinan bil amni wal iman ka sanya ganin watan da zamu yi hade yake da amintuwa da kuma imani qauluhu fadan shi da yace bil amni muqtarinan bil amni min al afati wal masa'ib Allah ka ba mu amintuwa daga barin dukkanin aibubbuka wal masa'ibi da kuma musibu amma fadan shi da yace bil iman ay bi thabati al iman fihi wato a samu tabbatuwa ta imani a cikin wata fadan shi da yace wassalama ay salama min afati ad-dunya wad-din yana nufin kubuta daga cikin aibubbuka na duniya da kuma addini sai tayi wa rabbuk nan khitabun lil hilal alladhi sahalla magana ne akan watan da ya fito yace wa hadhihi ishara ila tanzihir khaliq wannan nuni ne zuwa ga tsarkake mahalicci an yusharikahu shay'un fi ma khalaq kada wani abu ya tarayya da shi cikin abin da ya hanga to idan mun duba za mu ga shi ma'anan wurin wato akwai tsantsan tauhidi shine jingina abu zuwa ga Allah madaukakin sarki har kullun abin da dan adam ake son ya fahimta wato ya rayu akan tsare abubuwan nan guda uku shine tauhidi kadaita Allah madaukakin sarki cikin uluhiyyar shi ka yarda ka amince cewa ba wanda ya cancanta abautawa da gaskiya sai shi abu na biyu ka kebe shi a cikin rububiyyar shi aikin da Allah madaukakin sarki ke yi ka tabbata cewa ba wanda ya sai irin shi sannan abu na uku kadaita shi cikin sifofin shi da sunayen shi ka yarda ka amince ba wanda ke da sifa ko suna irin na Allah madaukakin sarki yanzu misali daga cikin sunayen shi Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar duk sunayen Allah ne dan haka bayan da za a yi ka ambaci danka ka ce masa sunan danka Allahu a sai dai ka ce Abdullahi bayan da za a yi ka ambaci sunan danka ka ce masa Ar-Rahman a sai dai ka ce masa Abdurrahman ko ka ce wa danka Ar-Rahim sunan shi a sai dai Abdurrahim galibin abin da mutane ke yi kuskure ne na shafe sunan Abdu a faɗi sunan yaron kai tsaye wannan misali mutanen ƙauye suna irin wannan a ce ya sunan yaron sai ka ji an ce sunan shi Samadu ma'ana bai kun Abdul Samad ya sunan yaron sai ka ji an ce sunan shi Rahman wannan kuskure ne a sunan shi Abdurrahman wanda ke da sunan Ar-Rahman shine Allah madaukakin sarki to tsare waɗannan abubuwan shine abin da aka halicci bawa dan shi duk da yake bawan ya kasa ganewa to amma Allah madaukakin sarki a bisa hikimar shi ya halicci dan adam ya bashi cikakkiyar dama shi yasa Allah ya faɗa cewa hadainahun najdain mun shiryar da mutum hanyoyi guda biyu a nuna ma hanyar da zaka bi ka tsira shiriya ce a kuma nuna ma hanyar da in ka bi halaka zaka yi shi ma shiriya ne mun fahimta da kyau a ce in ka bi nan hanyar akwai abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza halaka zaka yi kenan idan mutum ya bi wannan hanyar ya zabi halaka a bisa san ran shi to kasantuwar Allah madaukakin sarki mai adalci ne babu wani abu wanda ya kamata bawa ya sani da sunan aiwatar da shi bauta ne ko barin shi bauta ne sai da Allah madaukakin sarki wa dan adam bayani fillah to wannan sai dai san zuciya da kuma kaddarawan halaka sai ya sanya mutum ya bar abinda Allah yake so komai saukin shi ya je yayi abinda ran shi ke so komai wahalar shi dan wani sa'in zaka samu mutum abinda yake na neman duniya wahala yake da akwai amma abinda za a ce mutum yake da sunan addini kuma baya da wahala mun fahimci wannan yanzu misali mu duba mu ga abinda matasa ke fama da shi yanzu matashi zai bi waka ta wani daga cikin mawaka ko na gida ko kuma na waje ya haddace wakar amma idan ka dubi surori na alkur'ani waɗanda ba su da tsawo misali daga sabbi abinda ya kawo nasi sai ka samu matashi ya shekara ta kai 20 ko sama da 20 bai haddace ko ɗaya ba wani kuma in ya haddace kusakuran suna da yawa amma duk waƙar da ya haddace yana jin kunya ya fade ta gaban abokan shi a ce yayi kuskure sai ya gyara ta amma ya karanta alqur'ani ko hadisin manzon Allah da kuskure a aibata shi wannan ba matsalar shi bane to duk abin da Allah ya kaddari mutum zai rayu akan shi zai rayu akan shi to amma dai kamar yadda azu na fada Allah ya ce mutum wa hadainahun najidayn mun shiryar da mutum dan adam hanyoyi guda biyu wani lokaci muna tattaunawa da wasu ƴan uwa nake ce musu misalin zai idan mun dubi harka ta noma da ake gidu wanda ya san noma yanzu yanda yanayi ya fara canzawa manoma sun mayar da hankulansu zuwa gona zaka samu cikin aikin gona da ake yanzu akan yi sassabe a kuma yi toyi sannan akai taki a baza taki wani sai idan akwai shara a cikin takin abin da ya shafi leda ko kwalabe sai an bi an yi aikin tsince ledar an kona ta an kuma tsince kwalaban su ma an san yanda akai da su lokacin da ruwan sama zai sauka za a zo in akwai bukatan ayi huda ayi huda sannan ayi shuka in ba bukatan ayi huda za ayi shuka to haka za a dafa aikin gona har zuwa lokacin da za ayi a kare shi wanda yake manomi ne shi zai kirayi dan shi a lokacin da yake koya mar aikin gona zai bashi fatanya ya rike lokacin da yake koya mar sassabe yanda zai sassabe sabara ko kalgo ko sauran gwanda irin gwandar daji yanda ake sassaban su ya sha bamban da yanda ake sassabe kaba za a nuna mar in zaka sari kaba sai kai kaza idan kalgo zaka sara ga yanda zaka yi sai yaron ya iya a nuna mar in an kawo taki ba wuri daya ake zuba shi ba akan zuba anan a zuba anan a zuba a can wurin za a koya wa yaro duk abin da ya kamata yi lokacin da aka yi ruwa za a yi shuka uban zai gwada wa dan shi in ka ji zaka shuka gero ga yanda zaka shuka idan zaka shuka dawa ga yanda zaka shuka shukan gero ko dawa ba sa bukatan ayi tsarce gara ka shuka da yawa in ta fito cira za a yi amma idan zaka shuka gyada ko wake ba za ka yi musu irin shukar da ake wa gero ko dawa ba za a gaya ma ga yanda za ka yi idan ka zo taki ramin shukar ga yanda ake bukata ka taka domin wanda ya shuka gero ana bukatan ya taki ramin sosai amma wanda ya kawo iri na yakuwa gurguzu ya shuka ga yanda za ka taka wannan ana koyawa dan ga yanda zai idan za a bashi sungumi ya fara sari za a gaya mar ga yanda za ka fitar da hannunka waje ga yanda za ka fitar da ka koma ciki saboda ana son kunyar ta tafi daidai abin mamaki idan amfanin ya fito za a yi cira uban yakan je da kanshi ya nuna wa dan ga yanda za a yi cira idan dawa ne ga yanda za ka cire idan gero ne ga yanda za ka cire idan za a yi noma idan noman duke za a yi ko noman tsaye uban zai nuna wa dan ga yanda za a nome domin ka kashe ciyawar ka bar amfanin haka za a tafi har zuwa lokacin da za a yi maimai uban ba zai gushe yana koyawa dan aikin gona ba har zuwa lokacin da za a yi girbi a kuma yi dauri idan an zo za a yi dauri za a nuna mar idan gero ne ga yanda ake shirya gadon da za a daura dabi a kan shi ga kuma dawa yanda ake shirya gadon ta ita ba dan ya iya haka zaka samu yaron bai wuce shekara 20 a duniya ba amma duk wasu wahalhalu na ayyukan gona ya iya haka nan idan kasuwanci ne tun yaron bai wuce shekara 10 ba uban na koya mar kasuwanci wannan har za a kai ga tura shi so kayayyaki ya san farashin abu kaza ya san farashin abu kaza yanda zai bibiyi farashi a cikin kasuwanni in farashi ya daga shi ma yaron ya san ya zai to amma yaron ya kai shekaru irin wannan har yanzu bai iya sallah ba yanzu idan uba ya haka yi wadansu adalci yaron da ya iya noma tare da wahalar noma amma sallah da dududu idan za a yi ta ba ta wuce minti 10 ba ta wuce minti 10 sallan azhar ko la'asar ma misali ko asubahi amma a ce yaro ya kai shekara 20 shekara 30 har yanzu bai iya sallah aikace ba baban shi bai yi masa adalci ba a ce har yanzu ko yarinya ta kai dakin mijinta bata iya sallah ba idan za ta yi sallah yaya za ta yi addu'an bude sallah har yanzu bata iya ba bayan ta yi kabbara Allahu akbar kafin ta fara karatu mai za ta karanta bata iya ba har yanzu ta karanta Fatiha bata iya ba in ta yi ruku'u mai za ta faɗa a ruku'unta bata iya ba idan ta dago ruku'i kafin ta koma sujudi mai za ta karanta bata iya ba idan ka dubi ruku'in ma baya cika sosai tsayuwar in ka kalli tsayuwanta a wurin sallah kaman ba sallah take yi ba idan ta yi sujudi me take karantawa ba ta sani ba ta dago daga sujudi kafin ta koma me ake yi ba ta sani ba ina ga ai ba magana adalci irin wannan wurin idan har uwa za ta kirayi diyarta ta koya mata yadda ake girka abinci yanda za ta yi tuwon dawa ta yi tuwon masara yanda za ta yi tuwon gero yanda za ta yi abu kaza za ta yi dambu za ta yi kaza duk irin wannan gudun kar ta ji kunya a gidan miji amma kuma bata damu cewa diyarta ta je gidan miji ta iya sallah ba domin za a kalubalance ta a aibata ta cewa yarinya ta tashi a gidanta an kai ta gidan miji bata iya girki ba amma abin mamaki ya kare yarinya ta zauna a kalla shekara 14 shekara 15 gaban iyayenta kafin a yi mata aure ta je gidan miji har yanzu bata iya sallah ba to me ce a gidan iyayen nata ke nan gurin alhali ko Allah ne yake faɗa cewa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha Allah yake gaya manzo Allah wa amur ahlaka bis salat kafin kai ma iyalinka aka ce ka umarce su da su sallah wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ina ga dole sai mun gyara al'amuran mu kwarai da gaske tsare wa'annan abubuwan su ne yi wa Allah godiya ba wai fatali da neman duniya ba shi yasa wani malami yake cewa yana mamakin mutanen da Allah ya lamunce musu abu amma sai suka shagaltu da neman wani abun da Allah madaukin sarki ya lamunce musu shi yanzu idan mun duba babbar barazana a gidan Bahaushe abincin da za a ci suturan da za a sanya shine tashin hankali a gidan Bahaushe yau a wayi gari a gidan shi babu abin da za a ci to la haula la quwwata illa billah ko a wayi gari yaron gidan shi na sa tufafi da faci ko matar shi na sa tufafi da faci to kuma wannan shi ya shiga uku za a yi ta masurutu juwa na ƴaƴan shi bara suke wa da kaza suke yi amma maganan addini ko oho karanci ne a cikin mu muke kama yaran mu ƴan samarin mu tafi da su masallaci mu koya musu ya ake yin sallah karanci ne kaga uba ya zo ya zauna a gida ya ware koda minti 30 ya ce wa ƴaƴan shi ku zo ku yi sallah in gani ba abin da ya shamar kai kowane yaro in ya tashi ko yi sallah akan titi yanda ake yi shi ko dukkanin ibada ba a koyanta akan titi gaban malami ake zuwa wanda ya iya wallahi duk mutumin da zai yi ibada akan titi kawai ganin wancan nayi su wancan suna yi a anguwa kaza naga ana yi wallahi ba zai yi ibadar daidai irin yadda manzo Allah ya koyi su ba kuma za ku gaskata yanda za ku yi da akari da sallah misali ku yi lura da sallolin ƴan uwanku mata yanda suke yi zai yi wuya mace 10 ta yi sallah ka samu sallar wance da wance tun daga kabbara har zuwa sallama iri ɗaya komai da komai lalle ku an kasa bambanci zaka tabbata cewa wata ta koya a wurin malami wata kuma ta yi kamar yadda ta ga ana yi kuma abin mamaki yanzu a nan wurin misali da za mu samu wani wuri duka mu ɓoye ku a riƙa kirawo ɗaya bayan ɗaya a ce a zo a yi ta yi mu a gani wala da sai kai mamaki a ce wance zo ki ta yi mu a gani me ya sanya ba za a iya ba saboda taimamar ba a saba gani ana yi ba alwala shi ma yau na ga wani ya wanke hannu na ga wance ta wanke hannu na haddace ta kurkure baki na haddace ta shaka ruwa na haddace wannan shine amma menene hikima a shi menene hikima ko oho ga ku Allah madaukin sarki na faɗa cewa fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abuta sani idan ba ku sani ba Allah madaukin sarki ba a bauta mar a bisa rashin sani a bauta mar a jahilci ba a yi kuma shi ba a yi mar an shi ka rasa wani malami yake cewa ibada da jahalu zama kan wuta ne ba ta samun shiga ko kadan duk ibadar da za a yi wa Allah da jahilci Allah baya ansar ibadar wannan domin in ka yi kanka kaiwa rashin yinka baka zalunce shi da komai ba gidaje ne guda biyu ya tattale su na wanda ya masa da'a da wanda ya saba masa dan haka ya rage ga mutum shi kuma ya zabi wanda ya ga dama tun anan duniya sai mutum ya canka ko dai ya canki aljannar Allah ya yi abinda Allah yake so ko kuma ya zabi azabar Allah ya yi abinda Allah baya so daman kuma mu'amalar da kai wa Allah a duniya gobe alkiyama shi zai maka da dadi ba dadi da dare da rana sanyi zafi ruwa iska abinda Allah ya umarce ka ka rintsa ido kai abin ya ma dadi bai ma dadi ba to gobe alkiyama abinda kake so shi Allah zai maka amma sai ka zama dan ko oho ba abin da ya dame ka abinda Allah ya ce kai ba shi kake yi ba an ce kai gabas ka yamma an ce kar kai ka ce sai ka yi an ce bari ka ce baka bari an ce yi ka ce baka yi to gobe alkiyama duk abin da zai faranta ma da Allah ba zai maka ba to sai mutun ya duba ga cikin shekarun da yake da su a nan duniya me yaga zai iya yi shi yasa Allah yake fada ga irin masu dabiya irin wannan yace fa ma asbarahum ala nar mamakin hakurin mutane suna ganin za su iya jurewa azaban Allah kuma wallahi idan ka duba rayuwar duniyar kaddara ma baka hadu da wasu mashakil ba duka jin dadin ta bai wuce shekara 50 ture ma a ce ba maganar wani talauci wanda ya zama gidan kowa da akwai a yanzu wanda shi kadai ya ishi mutum musifa yau a wayi gari ba ka da kaza kana son kaza yafi karfinka yau har ma ta kai ga tona gagaran mutane a gidajensu yau je kama ba matsalan wannan komai na tafiya lafiya lau inda ka je shekara 50 to kuma kun fara bankwana da jin dadin duniya saboda san ya fara ciwo can an fara samun matsala jini ya faye hawa me daidai kaza ya same ka haka kullun kana kan hanya asibiti an sa ma kaida da kana cin abu kaza an ce ka daina ci kuma ranka yana so amma karka ci kuma dolan kana ji kana kallo duk yanda ranka ke so baka ci da kana son abu kaza an ce karka ci karshen ta an kaka ba ma cewa ka ci abu kaza da abu kaza kai kuma ranka bai san so amma dole sai ka ci to kullun aka wayi gari tsufa na ƙara kama ka abubuwa na tafiya wallahi har sai mutun ya kai fagen da barcin da zai yi a idan shi ya nima ya kare barci zaka falka cikin dare ba barcin ya tafi baka da abin da zaka yi kai tattali ga kadai to ashe mutun sai ya amfani da damar da yake da ita kafin lokacin da damar za ta wuce baya da ita wannan ya rage kowanne daga cikin mu yi wa kanshi hisabi ya sanya ya zai mu'amalanci ubangijin shi madaukakin sarki kafin Allah madaukakin sarki ya tambaye shi abinda zai tambaye shi gabar magana ta 68 shine addu'a inda iftari sa'im yin addu'a yayin da wanda ya azumi ya sha ruwa karantarwa ta manzo Allah yakan ce zahaba zama'u wabtallatil uruq wa sabata al-ajru insha Allah ma'ana zahaba zama'u kishiruwa ya tafi wabtallatil uruq jijiyoyi kuma sun yi laushi wa sabata al-ajru insha Allah lada ya tabbata in Allah ya yi ko kuma zahaba zama'u wabtallatil uruqa wa sabbatil ajra insha Allah sahabiyu da hadisi sahabin da ya roci hadisin huwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar Allah ya dade shi da baban shi waja'a fi bidayatihi qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yazo a farkon hadisin fadar manzon Allah tsila da aminci ya tabbata gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha aftara qala manzon Allah tsila da aminci ya tabbata gare shi ya kasance idan ya sha ruwa yakan fada cewa idza afṭara ay ba'da al-ifṭar bayan shan ruwa ko bayan bude baki yakan ce zahaba zama'u kishruwa ya tafi wabtallat al-uruq sannan jijiyoyi sun yi laushi bi zawali al-yubusa al-hasila bil-aṭash saboda yanda jijiyoyin suka bushe yanzu kuma an sha ruwa ruwa ya ratsa jikin mutum wannan bushewar ta kau wa fabat al-ajru lada ya tabbata ai zalat ta'abu wa hala ya kau wa hasala sawabu sakamako ya tabbata wa hadha hassun alal ibadat wannan kwadaitarwa ne akan ibada fa inna ta'aba yasiru li dhahabihi wa zawalihi saboda wahala abu ne mai sauki idan an sha ruwa sai ya zama ya wuce ya tafi wal ajru kathirun li subutihi wa baqaihi amma ladan kuma mai yawa ne abinda mutum ya ji na kishruwa idan ya kai azumi in sha ruwa sai ya ji azumin kamar bai yi ba wani sa'i sau tari za ka samu yara masu ƙanin shekaru idan yaro ya sha wahala wajen bayan la'asar sai ce gobe zai yi ba to amma da ya sha ruwa kuma hankalin shi ya dawo jikin shi ya samu nutsuwa sai ce gobe ma ta da shi wannan har in ba ta da shi ba kuma sai ya kuka qala at-taybi rahimahullah imam at-taybi ya fada Allah ya masa rahama yace zakara thubut al-ajri ba'da zawal at-ta'bi ya fadi tabbatuwar lada bayan gushewar wahala istilzaz saboda jin dadi a istilzaz wato saboda jin dadi da kwanciyar hankali wato shi yasa manzo Allah yake cewa mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin cikin shi lokacin da ya sha ruwa ɗaya kenan farin ciki na biyu lokacin da zai shiga aljanna abin mamaki har sai Allah ya keɓe kofa guda ta musamman wanda ya ce ba wanda zai shiga wannan kofar sai masu yin azumi shi yasa akwai bukata matuka bayan tsare azumin farilla mutum ya zama yana yin azumi na nafile fili gwargwadon ikon shi amma faɗan shi da ya ce insha Allah muta'alliq bil ajr abinda yake da alaka da lada li Allah yajzi ma kullu ahad saboda kada kowane mutum ya dauka bi anna thubuta ajril afradi tahat al mashi'a cewa tabbatuwar ladan daidaikun mutane na karkashin mashi'a ta Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ya bada manzo Allah yake ce Allahumma inni as'aluka min rahmatik allati wasi'at kulli shay'in an taghfirani Allahumma ya Allah inni as'aluka bi rahmatik ina roƙonka da rahamanka allati wasi'at kulli shay'in rahaman da ta yalwaci kowane abu an ta gafira li Allah ka gafarta mini domin abin da ke bawa ke bukata shine samun gafara shi yasa ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yake cewa da a cikin ayyukan shi ya san akwai aiki ɗaya wanda ya tabbata Allah ya anshi wannan aikin yace to zai murna yace saboda ya san ba zai dawwama a gidan wuta ba saboda yana da aiki ansa shi a wurin Allah madaukakin sarki magabata Allah ya musu rahama zaka samu wani na karanta alqur'ani yana kuka wani na bayar da sadaka yana kuka wani ya tafi sada zumunta yana kuka wani yana muraja'an ilimi yana kuka wani kuma ya zauna shi kadai ya kadaita babu kowa tare da shi yana kuka to me ke kawo haka abinda ake bukata a rayuwa bawa ya kasance tsakanin abubuwa guda biyu sune al-khawfu wa raja al-khawf tsoron akuban Allah da kuma ar-raja fatan ni'iman Allah madaukakin sarki shi yasa idan bawa yayi sallah sai yayi kuka in ya karanta al-qur'ani yayi kuka me yake tsoro yana jin tsoron a mayyammar da sallar shi a ce ba ansa ba me yake fata Allah ya anshi sallar shi shi yasa wani ya karanta al-qur'ani idanun shi na zubar da hawaye menene fatan shi menene tsoron shi fatan shi Allah ya anshi karatun alqur'anin shi ya bashi lada menene tsoron shi ya karanta alqur'anin ba a ansa bai tashi a tutar babu to ba wanda ke taka mataki irin wannan sai dai ku a cikin al'umma amma wani shedanin shi na raya mar ai in ya karanta alqur'ani dole ma Allah ya bashi lada in yayi sallah ma dole ne Allah ya yi sallar shi shi ko bai wa Allah dole wani zaka same shi ya saba wa Allah amma a cikin saban Allah ya da matakan guda biyu dai al-khawf wa raja mai matakin shi ne al-khawf yana jin tsoron Allah ya kama shi da wannan laifin da yi menene fatan shi da gurin shi Allah ya gafarta masa shi yasa wani lokaci wani mutum zai rasu sai ya tattara iyalin sai ya shaya musu ni na tabbata in na mutu sai Allah ya kama ni kuma azaba zai yi mini yace ina jin tsoron Allah ya yi min azabar da bai taba yi wa kowa irin ta ba saboda ya san alaƙar shi tsakanin shi da Ubangiji ba mai kyau bace wannan yasa ba iyalin shi wasiya cewa in ya mutu su dora shi akan itace su kona shi idan sun kona shi su tattara tokan shi idan iska ya taso mai yawa sai a sheka tokar a cikin iska shi abin da ran shi ya bashi cewa in yayi haka shikenan kuma bayan da Allah zai da shi amma ba abin da yasa haka illa tsoron da ke cikin ran shi na cewa Allah azaba zai ma sai da ya mutum aka yi masa haka sai Allah ya umarci iskan ya tara tokar baki daya sai ga tokar ta taru kuma sai Allah ya sake halitta sai ya koma yanda yake Allah ya tambaye shi me yasa kai haka yace tsoranka nake ji Allah ya ce kana gafarta maka to har kullun abinda ake bukata tsoron bawa ga ubangijin shi zama tsoro ne gaskiya shi yasa zaka samu a cikin tsarin shi a duk lokacin da mutum ya kai halin kakani kai ya kai level din da ya san tabbas ba wanda zai iya in banda Allah to in ka roki Allah sai ya ansa maka domin akwai rashin da zaka samu dan adam ya raba kafa yana cewa Allah ka bani kaza amma a tunanin shi akwai wata hanya badda wannan to sai Allah ya bashi da tunanin shi amma idan ka zo ka roki Allah da zuciya daya zuciya ta gaskiya sai Allah ya maka mafita wannan wanda tije ke gaya mana cewa lokacin da alhazai ke tafiya ayyukan haji ta kasa idan sun je bakin ruwa kuma sai a hauji rage ruwa sai a ketara da su yace to alhazan suka tafi da guzurin su sun hau ruwa karshe dai sai suka yi batan kai a cikin ruwa driver da ke tuka jirgin yace musu wallahi ya yi batan kai bai san ina zai nufa ba saboda yana ganin lokacin da ya kamata a ce sun kai gaba lokacin yayi ba sa hangen ko ina kuma ko wani tsitsigen garu ba sa hange ko wani tsibiri ba sa hange ruwa ne ko ina gabas da yamma da kudu da arewa ga kuma guzuri nasu shi za a yi ta ci yace musu da mai shawara suka ce to ai ba su da zabi illa su yi ta'addu'a suna roƙon Allah ya musu mafita to kuma su saka ma suna ta ambaton Allah kwana ɗaya kwana biyu kwana uku abinda suke tare da shi na guzuri shi ake ci rar dai ƙarewa za a yi kaga sai dai a mutu a cikin ruwa kenan wurin yace to suna cikin wannan halin sai so ga tantabaru sun zo suna a rerewa a sararin samaniya sai su yi ƙasa-ƙasa su sharci ruwa sai su tashi to shine sai shi direba yake ce musu duk yanda za a yi tantabarin wannan watakila in sun kare shi ruwan sai mu bi su mun samu mafita da suka kare wasannin su a sama suka tafi direban ya tuka jirgin kuma ya bi su to amma wata hikima ta Allah jiragen ruwan a wancan lokacin ba gudu suke da akwai irin na yanzu ba amma sai Allah ya tsare musu tafiyan tantabarin ba su yi gudun da za su wuce su ba haka suka bi su tsawon tafiyar wuni guda karshe sai suka sauka a gaba suna bin tantabarin ma suka hango garuruwa gabansu wannan hikima ce ta Allah madaukin sarki me ya sanya sun kai matsayin da sun tabbata ba su da yanda za su yi a wannan lokacin in banda Allah madaukin sarki shi yasa har kullum daga cikin abin da ya mana wahala a yau shine taka mataki na al-yaqin ya zama idan ina addu'a in dauka a raina cewa wanda zai ansa mun addu'ar shine ya umarce ni in roke shi domin Allah ya faɗa cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni in ansa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an to yau sai mutun ya zama yana addu'a kuma a ran shi ya tana shin anya ko abin zai yi ko ba zai yi ba to sai Allah madaukin sarki ya barka da tunaninka hadha atharun wannan athar ne min qauli Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma daga cikin maganganun Abdullah dan Amr dan As Allah ya dade shi da baban shi qauluhu fadan shi da yace bi rahmatika allati wasi'at kull shay da rahmarka wace ta yi lati kowane abu wasi'at ma fi dunya kulliha rahamanka ta yi lati abin da ke duniya baki daya wa kull hazzi bi rahmatik bi rahmatin min dukkan rabo na wanda na samu rahamanka ne kuma jin kanka ne sai addu'a qabla ta'am yin addu'a kafin fara cin abinci menene karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah idan dayan ku zai ci abinci falyaqul bismillah yace bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah awwalahu wa akhirahu idan mutun ya manta ya fadi bismillah a farkon cin abincin shi sai bai cin ya fara sai ya tuna to ya fada cewa bismillah awwalahu wa akhirahu wannan shine karantarwa ta manzon Allah sahabiyyat alhadis sahabiyyat rawi hadisin hiya aisha radiyallahu anha ita ce aisha Allah ya dade ita والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم حديث cikashi shine fadan manzon Allah da yace idza akala ahadukum idan dayan ku zai ci abinci فليذكر اسم الله تعالى في أوله يا أنبتي سونا الله مدوكين سلكي أفرقنشي فإذا نسي أن يذكر الله تعالى في أوله إذن يا من تايا أنبتي سونا الله أفرقنشي فليقل بسم الله في أوله وآخره يا فداشي وبسم الله في أوله وآخره فرقنشي لكرشي أما فدانشي ديشي فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله idan mutun ya manta ya ambaci sunan Allah a farko ai idza ansahu shaytan ma'ana idan shaytan ya mantar da shi an yadhkuru smallahi fi bidayatil akli ya ambaci sunan Allah wajen fara cin abincin wa tadhakkara fi athna'ihi annahu lam yaqul sai a tsakke cin abincin sai ya tuna cewa lam yaqul bismillah bai ce bismillah ba to yanzu ya fada cewa bismillahi awwalahu wa akhirahu fa innaha tujzi'u yin hakan ya wadatas wa kad jaa anan nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana jalisan yazo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya kasance wata rana yana zaune wa rajulun yaqul wani mutun yana cin abinci falam yusmillahu ta'ala bai ambaci Allah madaukakin sarki ba hatta lam yabqa min ta'amihi illa luquma har sai da ya zama babu abin da ya rage na abincin sai loma daya فلما رفعها الى فمه لوكacin da ya dauki lomar ya sa ta a baki kala sai shi bismillahi awwalahu wa akhirahu shi mutumin ya fada haka fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi dariya thumma qala sannan yace ma zal ash-shaytanu ya'kulu ma'a shaydan bai gushe bai na cin abinci tare da shi falamma dhakara smallahi amma lokacin da ya ambaci sunan Allah istafa ama fi batnihi sai shedan ya ama yadda abin da ke cikin cikin shi mu fahimci wannan da kyau idan mutum zai fara cin abinci sai ya ambaci sunan Allah to shedan baya da rabo a cikin wannan abinci idan mutum ya fara cin abinci bai ambaci sunan Allah ba shedan zai sanya hannu su fara cin abincin tare da shi to lokacin da ya tuna sai ya ce bismillah awwalahu wa akhirahu duk abin da shedan yace tare da sai shedan ya amaye sai ya zama a cikin abincin shi babu raban shedan amma idan mutun ya manta har ƙarshe bai ambaci sunan Allah ba to ya sani da shi da shedan suka ci abinci kuma Allah ba zai sanya abincin shi albarka ba to amma yaya za a yi mutun ya yi sha'awan su ci abinci tare da shedani ba zai so haka ba menene marabanka da shi yin bismillah in zaka ci abinci sai Allah ya sanya albarka cikin abincinka kuma daga cikin albarkan abinci da Allah ke sanyawa wato shine ya zama zaka ci abu wanda yake kadan kuma sai abincin ya ishe ka da zama akwai lafiya cikin gangan jikinka amma in ya kasance babu albarka cikin abinci zaka ci abincin yanzu zuwa in anjima zaka iya jinyinwa Allah ya mana muwafaka man at'amahu Allahu at'ama falyakul wanda Allah ya ciyar da shi abinci ya fada cewa Allahumma barik lana fihi Allah kai mana albarka a cikin abincin wa aqimna khairan minhu kuma ka ciyar da mu mafi alheri sama da wannan wa man saqahu Allahu labanan wanda Allah ya shayar da shi nono fal yaqul ya fada cewa Allahumma barik lana fihi Allah ka sanya mana albarka a cikin shi wa zidna minhu Allah ka kara mana sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin ko Abdullah ibn Abbas shine Abdullah ibn Abbas والحديث بتمامه هو قوله صلى الله عليه وسلم cikakken hadisin shine fadar manzon Allah tsira da aminci ya tabbata gare shi yace dakhaltu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na shiga wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ana wa khalid ibn walid dani da khalid ibn walid ala maimuna mun shiga wurin maimuna faja'atna bi ina'in fihi laban sai tazo mana da mazubi kwariya ko abin da ya kama da wannan akwai nono a ciki fa shariba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha wa ana an yaminihi ni ina daman shi wa khalid an shimalihi kuma khalid na hagun din shi fa qala li sai sha yamini ashruba lak kai ki da hakkin a baka ka sha fa in shi'ita athartu biha khalidan in ko kaso in ba wa khalid فقلت سينيتي ما كنت اوثر على سؤرك احدا والله بازن زابوني ان فيفي تاشي اكينا با وجن شان سورنكا mun fahimta da kyau manzo Allah yana zaune shi kuma ya damar manzo Allah Khalid ibn Walid yana hagu din manzo Allah Abdullahi ibn Abbas kenan amma a lokacin Abdullahi ibn Abbas yana da kanin shekaru to abin da yake koyarwa ta addini in ka ci abu na daman ka zaka ba to sai manzo Allah da ya sha nunan sai shayi wa Abdullahi ibn Abbas kai ke da haƙƙin a baka saboda a dama kake amma in kana ganin a bawa Khalid a bashi sai shi a yar manzo Allah sauran ka ne ni ba zan ba wani haƙƙi wannan haƙƙin ba da haka sai ya ansa sai ya sha amma me manzo Allah ya faɗa shine cewa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah kai albarka a cikin nonon ka kuma sanya albarka ka ƙara mana shi sannan manzo Allah sai sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa laysa shay'un yujzi'u makana at-ta'ami wash-sharabi ghayru al-laban laysa shay'un babu wani abu yujzi'u makana at-ta'ami wash-sharab wanda in ka ci shi kadai ka ci abinci kuma ka sha nono ghayru al-laban in banda nono shi kadai ne zaka sha a matsayin abinci da kuma abin sha mun fahimta abin nufi anan dan adam baya rayuwa sai ya ci ya sha amma mutum zai iya rayuwa kan nono kawai domin in ka sha nono ka ci abinci kuma ka sha abin sha shi yasa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi daya daga cikin gwamnoni a lokacin mulkin Abdul Malik ibn Marwan Hajjaj ibn Yusuf mutum ne wanda yana da tarihi na abubuwa haka marasa daɗi daga cikin abubuwan da ya rike wa mutane zai sa a kirawo mutum a fada shi zai ga yamar cewa kashe shi za a yi amma ya zaɓi irin kisan da ake son a masa wannan shine fursa zai baka kashe ka za a yi dole ba makawa amma wani irin kisa kake so a ma in ka ce a sa takobi a sare kanka haka za a yi in ka ce a halbe ka da mashi haka za a yi in ka ce a dora ka dutse a turo ka mutu haka za a yi to wani sa'in sai a kiraye mutum sai a ce zaɓi nau'in abinci guda ɗaya wanda kake so idan ka ce mar nama to za a yi ta kama naman babu ruwa kwana nawa za ka yi idan ka ce tuffa kake so tuffa za a kama ba komai idan ka ce kuma ruwan kake so za a kama ruwan daga ruwan babu wani abu to haka aka yi ta yi duk wanda aka kawo in aka bashi wannan zaɓin bayan ɗan kwanaki kaɗan da an ɗauko shi sai ka samu kuma duk yara mai ƙarfin shi ya ƙare ƙarshe sai a ce ya mutu to har sai da aka zo da wani dattijo aka tambaye shi wani abinci yake so sai sai aka masa madara ta shanu Hajjaji sai a je a kai masa sai ma ya manta da al'amarin shi kwata-kwata sai bayan satuka sai shi a wai ina labarin dattijon nan aka ce yana nan ya ce yana nan aka ce yana nan sai shi a kawo shi gan shi da aka kawo sai ga dattijon ya murmuri ya yi ƙiba sai ya tambaya me ake ba shi aka ce masa madarar shanu sai sha bai yadda ba bayan madarar shanu akwai abin da ake bashi suka ce masa a'a ita kadai ake bashi to sai da wani bafadan shi ya ce ai madarar shanu abinci ce da abin sha a haɗe idan mutum na shan madarar shanu zai iya rayuwa akan ta ita kadai to da Hajjaji ya haka sai ya to a canza madarar a rika bashi ruwan zafi yamtu ruwan zafi ba ma ruwan shayi ba ruwan zafi kawai to shi yasa sai manzo Allah yake cewa babu wani abu wanda in ka ci shi shi kadai ko ka sha yana matsayin abinci da abin sha ghairul laban in banda nono amma fadan shi da yace ash-shurbatu lak ma'ana kai ke da haƙƙin ka sha anta mustahiqqul laha ma'ana kai ne ka cancanta a baka wannan ya ga Abdullahi ibn Abbas li annaka ala jihati yamini saboda kai ne ke dama ta amma fa in shi ta athartu biha Khalid in ka so na iya zaben Khalid in bashi ma'ana iktabtu bi shurba ala nafsi Khalidan ka iya zaben Khalid ka bashi sha qauluhu fadan shi da yace ala su'urik as-su'uru shine al-baqiyya wal-fadl a wannan kalmar anan ne Bahaushe ya samu saura asalin kalmar su'ur idan ka sha ruwa ka rage wal ma'ana abinda ake nufi kuntu li aktara ala nafsi ba zan zabo wani a kaina ba bi fadlin minka ahad abinda yake haƙƙina ne a ce ko yanzu ba komai a ce manzo Allah ya sa baki a jikin ƙwarya ya cire kuma kai ka amsa ka sa bakinka inda manzo Allah ya sa bakin shi alheri ne qauluhu fadan shi da yace man at'amahu idza akala ahadukum ta'aman idan dayan ku yace abinci ghaira laban banda nono domin nono shi abin sha ne fadan shi barik lana fihi Allah ka sa mana albarka min albaraka an samu kalmar daga albaraka shine albarka wa hiya ziyaratul khairi shine karuwan alheri wa numuhu da karuwan shi dai wa dawamuhu da kuma dawamar shi amma fadan shi dai cewa at'imna khairan minhu Allah ka ciyar da mu mafi alheri sama da abin da ka ba mu abin da yake nufi min ta'amil janna abinci irin abincin aljanna mun ko sani babu ko shakka abincin aljanna shine mafi alheri sama da abincin duniya sai ce laisa shay'un yujzi ba wani abu da zai wadatar ay yakfi fi dafa'il ju'i wanda yake wadatarwa wajen kare yunwa wal adashi da kishirwa ma al baki daya ghairal laban in banda nono to nono shine abinda mutun zai sha zai zama ya ci abinci kuma ya sha abin sha a lokaci daya to wannan shine abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta yayin da bawa zai ci abinci ina ganin ya kamata mu dakata sai mu tashi gabar magana ta 70 a darasi mai zuwa da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya daukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu ƙarfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين وفي الآخرة مرحومين وبطاعتك آملين وبكتابك مهتدين وبسنة رسولك آخذين وفي الليل قائمين وبالنهار سائمين ولنعمتك الشاكرين ولآلائك حامدين وفي عبادك صالحين ومن البلاء محفوظين ومن الشدائد محجوبين وعند الموت فرحين وفي القبور ثابتين وفي النشور آمنين وفي الحوض واردين وفي الجنة السابقين ومن النظر إلى وجهك الكريم متمتعين وبرضوانك فائزين وعلى أعلى إليين ساكنين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين